da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu magana ne akan muhimmancin zuwan yara makaranta da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne yau, wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta tattauna da malamai da masu ruwa da tsaki har ma da iyaye a zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam da yadda ilimi ke kawo ci gaban rayuwa ta kowace fuska. A don haka wakiliyar sashen Hausa a Ghana Hauwa Abdulkarim yan pioneer ta tattauna da malamai da iyaye da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a shirinmu na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Hauwa Abdulkarim Yankwaniya, yau na shigo cikin makarantar nan na Asawuddin Islamic Basic School wadda yake karkashin mai girma limami limaman kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Muhsharutu, inda zamu tattauna da maluma wayanda suke karantarwa akan muhimmancin zuwa yammaci makaranta da matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyar da za a domin a magance matsalolin da ƴaƴa mata ke fuskanta wajen zuwa makaranta. Ko ba haka ba shek? So muna tare da maluma da ke karantarwa a wannan makarantar. Tare farko zan so in san shek, assalamu alaikum, da wa nake zango?
Ayya, barkamu da wannan lokaci mai albarka. Ina magana da Sheikh Abdullah Al-Hassan Turi, malami ne da ya karatu addini da Larabci a kasar Saudiya, birnin Manzo Allah Madina, jami'a Islamiyya, sannan kuma yanzu haka ina aiki da Ghana Education Service. Ina karantarwa ta bangaren Arabiya da Islamiyya a makarantar Ansar Dini na National Chief Imam a Fadama.
Ni ne Rukayat Yassad, na kare Islamic University specialization na ne accounting.
Yanfi sunana Barkisu Sulaiman, ni ne Basic 5 teacher Ansar Dini Islamic Basic School, wanda ya zama school National Chief Imam mu kenan. To mun murna kamar yau an kawo wanga topic in alheri da damu discuss game da yaran
Jawabi akan wannan mas'ala, kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwan su wurin ilimi, a farko dai shine jahilci a wurin iyaye, na biyu kuma shi kuma ne talauci, rashin fahimtar karatuttuka na addini. Idan sun kasance iyayen nan musulmai ne, to shi ke kawo wato arkala, ko shi ke kawo challenges, ko shi ke kawo matsaloli, ko kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi, ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba.
Sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne, ba ta san ba wayar da hankalinta ba, kuma ba ta san importance abin da ya sa za ta yi wanga ba, because ya an ce charity begins at home, tana koya abu gida, ba in yaka ce charity that doesn't mean kamar ta zauna gida kawai, maybe tana dafa abinci, tana ayyukan gida, ba ta komi. In yaka ce charity, although abin gwada basics domestic staff from gida
ke abin da ya kamata yariya ta koyi cikin gida mu'amalan gida gyare-gyare wanke-wanke yana da kyau
amma ya kamata iyayen kuma su wayar da hankali da kama ya kamata ta koyi wani abin da zai sa gaba ta stand out makanta in case maybe she finds herself wanting tayi to prove right in that no I know what I'm supposed to do tayi ta yi ga abin da ya kamata yi na san na yayi wa amma in dai ba ta san wannan ba she will be told ta no one please ba ta koyi call me and but and it's not infringe can right not a some opportunity da yi abin da take so
bayani suna bayan ta gwada ba to kowani uwa ba lalle a nuna ma yaro wanke-wanke gyaran daki gyaran gado shara da sauransu ba ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san writing akwai karin bayani da zaki malama barki su kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yanda zamu dauko matakan da zamu kare wannan
point ina ne dan kare kan wanda ita sister ka yi ta fadi sometimes kuma yaran suka zo school tichochi na nasu suka kai gida kuma ya kamata a duba mostly dai an baka excuse kaman babani sun fita sun je su nemi su kawo gida kika duba cikin zangonnin mu kuma 90% of money na tare da yaran suka fito school so sometimes problem wanda mu muke face ne mun gan ka ba yaro homework ta ta gida ba ta yi ba duba ba kula ba kana gan dai machine an dai ce izo school ne amma bai san amfani school ba kuma dai wansu na blame iyaye mun fi yawan tare da yaran kuma future mu kenan ba na iyayen kawai ba don suka gyaru na mu duka ne in suka lallace su da blame ta kanga kaman shanin books pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani in ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba amma in ya kai shanin aure ko da ci wani sallah yariya ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku isa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan don tana gan akwa babin da ake value ya fi mata wurin koyuwa isa sometimes nan in kai kaman da ka sa pressure kadan she kaman tana gan kaman da school nan bai zama safe place mata ba wanda kuma take so kullun ana ganta school kinga ana luranta wani maza an lure me shi kiga ana bashi wadanga kaya kanana
kayan books din da uwa iyayen ba su sai ba
kamin kiga nan an bata mata lamari kinga ne
to yanzu ya rami mu magance wannan wani mataki zamu dauki mu yi mu son wanga ishe
ni kan level da nake sai dai ina gan kaman iyayen mu da babanin yaran suna need constant education sun sani amma ya kamata muna ta tunar sar da su kaman mu bi dai wani platform mu invite su ba kullun she PTA ba mu ta kawo irin yawancin mu mutane from Zongo communities da su excel in life su serve as role models for other yaran na in the school don wani nana unguwan da yato ba wadannan mutanen nan wurin ita tana ga an kare school either kwan drop out an yi aure amma akwai mutane cikin Zongo da yawa sun kai wani matsayi muna need wadannan mutanen nan mu as teachers mu ta collaborate da su muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright irrespective of in the machine softo kuma parenting kuma muka samu opportunity mu ya mu create wani forum ne mu samu su mu ta educate su don ai kaman yaran da yawa halin da suke kawo school daban da wanda ma suke shin gida mu as teachers muna mu observe wadan su behavior man da in ka kira parents one on one suna mamaki don ba su taba magan ya wannan behavior gida ba amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yanda ya kamata don yaran sun gan kaman akwai gap between the parent and the teachers nan wani nana ya san ta san ta kai gida in ta kariya kan teacher an yarda da abin da ta fadi in ta zo school kuma in ta fadi ma teacher different thing an yarda sai shi gan suna sai sakani suna play with the minds of the parent and then the teachers kin gan iyaye na gida ko babani na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kaman based on abin da yaran
suka gaya mai
kin gane ta in aka collaborate in yaran suka gan kaman no relationship between parent and teachers nan na da very strong me shi man da ta tayi wani kariya gida ta ji suru she bar mu duka mu hadan kai mu promote education yaran
kan maudu'in da zuri da yan uwaye na suka yi magana kai mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta zamantakewa mu na zango ta nuna mana kaman mace in ta nemi ilimi ya kamata ta samu iyaka cikin neman ilimin ta tana da bariya wannan kuma lamari ba haka nan bane amin gafara kaman mura da wasu kabilu ne da musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutane da
kamar yariya mace neman ilimin ta kawai shine ta san batun addinin ta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda dar ta sawo zan kwada ga hukunci hukunci ta san kabli da badi addu'an shi wan kusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatar ta neman ilimi yayi zurfi saboda ba aikin ta bane aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake akukuskuri a cikin fahimta ne wanda yake ba yayi daidai da dokar musulunci bane ko yayi daidai da ra'ayin musulunci ba saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zama da matattaki auren da ya aure shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahaba bai di wanda ya zo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi amma ana zuwa masa tambaya ladabi ga abinda bai sani ba sai ya ce bai sani ba koda ma wayi ma ya sauka idan wannan mas'ala ko tambaya ya dangaci hali ne na mata sai ya tambaya a cikin matattakin san da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyan da muke da wannan fahimta to wannan yana nuna mana kamar ashe ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a
akwai karin haske da zaki
zan ba da shi misali
na'am
cewa kamar mata da suka yi ilimi ba ilimin addini kawai ba an bar su karasa a cikin wannan kasa musamman muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa ilimi na boko yau mu musulmai muke buga kirji da ita ne professor Rabia Tama wani lokaci an kafa wani Hajj committee lokacin kufo an sa ta cikin saboda tana da ilimin boko tana da ilimin fahimta addinin musulunci harkokin da ya danganta game da halayyar mata a cikin haji ta bar mata sun same shi a sauki saboda ta ilimin da a zurfi
kuma abinda dan ce ne do you think kuma in dai aka kawo role models female role models cikin community
mata da suka taka rawar
aka kawo su cikin community suka target communities din da ba akwai yaran matan da ba su zuwa su kuma ba su san ma amfani shi ba a kawo su a yi a organize wani program ana educate su ana wayar da hankalin su kan neman ilimi amfani da za su samu cikin nan gaba in dai ana yi haka nan do you think kamar ba samu wadansu in kuma haka ne in dai haka ya faru anya an convince su to how would they facilitate how would they get the means to go to the school so with that ya kamata a bari san kamar there are ways though maybe government because of crisis in the muke ciki government they ba mu all support in the muke nema but then in dai an gwada musu kamar sun yi su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school su da kansu su tashi sun yi su je su in inquiries in dai ban da kudi I don't have the financial means what do I do me dai ni in samu kudi ne so they can go to say maybe yanzu akwai loans that I can grant to my students maybe one year achieve poverty I don't have the money to go so loans that I can grant for they maybe scholarships that I can buy a ruwa you would go through some means one year abukadani sannan ka akwai wannan loan ko wannan scholarship in gamba sai san haka wanda suke da kwazon yin sun tashi sai kuma irin organization non profit organizations kamar Jinet Ghana National yes some irin shi ya kamata muna da su da dewa yes wanda za su zo suna wayar da hankalin mu duka musan kamar we have to do it kuma musan kamar mu yi kishin neman ilimi I think over the last decade Jinet organized something like this using the media and mutane dewa suna duban movie ana duban TV sosai so if something like this is happening on TV people would watch but in dai ba yi me dai sa because like among everything just as if they should create something that dey jawo hankalin mutane ko ya akai I have to do something for myself. I have to fend for myself. Kuma advocacy is very, very important. Kamar yadda Madam Barti ta faɗi. In dai aka advocate neman ilimin yaran mata, aka san importance ne sosai. Yes, aka san yana da very, very important. It will help because that impacts the life and so. Ya kuma change perception mutane kuma ya gyara behavior so san kamar no, what I was thinking initially was wrong. Yanzu na san kamar neman ilimi yana da importance kuma bai kamata a ce an limit na mace ba. Going to school ko neman ilimi a dini
ba limit tsakanin iya mace kana da right to take kai karatu kamar yadda namiji ke da right to take karatu saboda akwai wani lokacin mata suke taimakawa cikin wani al'amura ko ba haka ba
Bye.
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Dan sai ka taba wani batun kamar game da al'adu ko ba ka ba wani gargajiya shi bai yadda da yariya da ke school ta wuce primary ba tana gama primary kowani irin ko da ita ta fight makanta aure za a yi mata wannan ne ya zama mu kawo karshen su.
Na taba dai encounter ba so guda ba da su biyu ba so in ya zo shi haka nan muna invite parents din nan sometimes abin ma na faruwa before mu gan ma kamar lamarin haka yake. Kana nan dai shekaji wai an ce yariyan data ya wuri kamin tamun da daka ce daka intervene nan yayi tuli ita yanzu tunda muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko dan su strides din da suke taron yin wannan mun san su isa nan yanzu nan muna bada general education ne game da importance zuwa school yaran matan mu isa kuma mun try muna collaborate da parents muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da wani lamar ma su gan the importance of girl child education yawancin su na gan kamar yariyan kai school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parents din ta isa mu kuma muna yin mai yaran muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari a yi empower wani ko ya bar mai shi ba pushin shi a tsaye gaba don ana gan kamar mata da yawan su kai school halayyan su daban ne isa nan parents din dai muna advice din su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yari hantu wa engaging ta muna da manyan da muke haraka karkashin su isa muna involve su to intervene na san yanda da yi parents nan su ba yariyan hanya ta je school
mun
saba solve wani ba mu yi mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so ba ta son aure ita based on ita abinda ta fadi ne don kin san ko ya aka je an so a ji na iyaye to daga baya ba mu yi mun san ko su suka influence yariyan ita da kanta ta ko ta fadi muna kaman lalle ita ke so a daura aure ita she bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin san yanda za a yi da parents din magana ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura auren tun tana kankani isa wuri mutane mijinta ta girma amma she mu ba mu san aka ba mu muna gan dai yariya ne da take stay wuri mutane an kawo ta school amma she ba mu san kaman an tun daura wani aure tun tana kankanuwa isa da muka shiga cikin muka kirawo manyan da su suke duban kai based girl child education nan she muka gan kaman sun find ways and means ni dai aka ni na duke shi because mun so mu tanye yariyan amma she at the end of the day yariyan da kanta na fadi muna kaman ita ke so aure to wuri yayi kaman bamu da karfi isa dan kara kuma game da ita abinda ruka yayi ta fadi yanda damu ya muso gwanga issue nga ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of kalawish poverty isa da schools nan mu try mu sa school training cikin gwadabin mu kin ga ko this beat artifact akwai yin paper bags nga muka samu ko mu teachers sun bamu da wannan skill muka invite irin wadanga experts nga masu yi su train yaran ya bari wata ranar na mu ya mu create wani art center ne cikin school instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza mu ya mu samu su cikin school muna gwada musu wanga yake hannu mu ya mu sere a generate wani kudi a tattanyen yaran ga
wanda iyayen su basu
da shi mu ta support su wurin shani rigunan su sanitary pad especially sanitary pad din su dey want su ana take advantage don ita tana ga namiji yayi sai mini mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba isa muka kara wanga skill training kada ya zama buku zalla muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kin gane muna saran yin wannan na ya bar yaran nan su ka ta gida ma dia more engaged ina saran ba yara na artwork su je suna yin gida isa sometimes parents na iya call na su tambaye ni so artwork kin gane na kan curriculum shi na ce muna creative art ina karu ciki just a keep me she busy isa suna yi su yi ma shi akwai wanda ta zo ta ce mini kamar madam abin ganga da nan ya wani ya ga yayi mata ke wait tafi ta ce that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da wadansu ababa su zama suna yi su support kansu kuma yawancin su wurin zuwa makarantar dare don wata nanan ta san kamar ba yadda ta fita gida isa nan su malaman dai suna play role su amma ta doki wannan advantage ta fita wuri kamin ta kai makarantar tana da inda ta bi kamin ta zo gida tana da inda ta bi shi malamin bai iya e gwada wannan isa in
da community sun munna kamar doke shi fada mata bayan gidan chief imam musulmai su yawa wurin akwai gidan makaranta wurin a san yaran wannan area nan su ake karanta musu karatu wannan awa kuma an san lokacin da da gama yaran ya mice ne an bide wani gidan mutum guda parent mu mun san okay malamin ya karbi haka mun biya wannan kudi aso bai wa yariya ta fito ya mice sai dai ta kai cikin fadama ko ta fito a baka e bar muna monitor don at the end of the day in bala'in yazo ina bisan
kau teacher da iyaye
na da wani karin bayani kadan ta bangare uwaye mata da su kira da yara wurin neman ilimi ba su bar yaran mata suna karasa ilimi kamar da muka yi magana da su muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama JSS ko SS ta ya wuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri awai kamar suna dokar yariya su ba a auren da ya ta ba wani saboda addini ya ce kamar aure ya zama ibada ba wasu sun doki aure nan kamar fatauci ne da ke shigo magi da wani alkhairi ko wani arziki to eh kuma mutum kuma kai haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata futun ta rayuwar ta gaba yau zamani ya zo ya kai yanzu hatta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yau cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwarsu yanda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanya suna fa yawancin su wanda suke samu sauki yanzu shine wanda suke ilimi da dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai girls education da sauran ba za mu yi yammacin manufarmu ba a shi dai mun gina makarantar yammu nawo kamar yadda muka samu wasu kananan da ke wuri yanzu aka ga da muke dabara da shi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen larabawa reportin da suke zanawa shi ne ababen gan da muke kalubalantar ga game da batun sha'anin ilimi yayanmu mata suna sawa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna yana shigo musu kamar kasashen larabawa su Kuwait da su sauran su ya kamaci su da makarantayya na Islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dinga taimako irin waɗannan matsaloli da muke fuskanta dawara kuma da nake da shi Islamic schools dukan da suke karkashin hukuma muna kiran da babban murya regional manager na Greater Accra ne ko national din da ya zama Islamic ko lokaci in za kawo muna cicoci zo a makarantar ya Islama ko high teachers na kawo ku kokari in za ku yi interview su kawo su a dunga kawo muna nasassu da suke da nasuwa ko da ma mai shi ya zama musulmi ko da zama musulma ya zama da kamar tana da Islamic values saboda dai ta yaran matan nan da su yi koyo da ita ku dunga ta wannan bangare sosai headmaster za kawo shi musulmi ne kuma so dewa sha cewa kamar priorities din da suke nema za ba mutum head chief ya kamata ya zama musulmi ana kawo mutum musulmi da suna ne amma ba values su kamar makarantar ne zama kamar mata sun yawa kawo mace ta san tana kiyayewa Islamic values da morals in kuma koda an yi ama ne a bar ta gane kamar ga dokoki na talimi musulunci da ke tare da makarantar yamma wadanda halayyar da insha Allah zai ba mu ci gaba
akwai gargadi da zaki wa yaran matan mu
gargadin da dai ne shine mu duka mun san hard work pay without hard work ba ka samu abin da kake so so ya kamata iyayen mu mata da maza because it's such a notion to come on education is bad education ba shine lalle na mace ta zo ta zauna class ta rika book sai ta na gwada mata abu ba it can be a professional one ya kuma ya zama technical ne ko vocational abin hannu shule ko mi ba sai dai ta zo ta tashi ta zama doctor ba and muna ya come on free education gada ake it extends her secondary so if ya extend her secondary wani na na ma from primary yake drop out wani kuma secondary yake drop out amma ya kamata a ce ana providing you with something free education I don't see anything free about the free education because suna spend parents na spend a lot of money on basic stationery a single child can spend more than 1,000 cedis on textbooks nisa yake yin haka na ilimi ake nema for the progress of the country not for their own benefit for their own benefit and for everyone as well so ya kamata a ce ana moderate school me maybe if government can issue me some funds by government ka dey ba no NGOs those that akwai philanthropists they want that that says you want gabu so I don't know if someone should speak to them on behalf of us the girls so that since we wanna ababi when he philanthropist and it's not a buy a pudding. They are not challenging to something in the day yield benefits they were and programs like STEM, science, technology, mass education is very good because now environment and community do not need ladies, female doctors. Girls can also take political tasks, doctors, everything they can do some. So yeah, come out and abam one privilege muna. I expose them to something like that. So yeah, but it's not come out. Oh, I shall can imagine because Kinji Hospital almost out of 100, Kinji Samu 95% to be males and 5% to be females. So Islamically maybe I didn't actually come expose one part of our body. But then just as in this health breast screening that okay, you will go and it will be a man to screen you. Why is it that we don't have a lot of women to do that? Now you work at the hospital. But the last year, so doctor you come after you check one up. I think it was something with her breast. So we went together to the doctor. So then when he told us to just the examine for me. So examine no, if my one not blight me, she can put on. I must take off everything. They examine lamp and they can say no, this is not right. Mister things like why is it that we don't have lots of women. So I was even thinking maybe could they embarrass me for you in Kumavara when he medical calls the day, yeah. Because it's so sad sometimes.
A kwotar bayani da zaki
yazo shi technology yayi kama mu tichochi matan ma muna need empowerment in that don baka ya ka ba abinda baka da shi kadan kuma da su suke da ilimi yazo shi the use of technology su kuma ba su share wannan knowledge with wadanda ba su da shi ina tuna kaman kwanakin ga Islamic Education Unit Greater Accra ya organize one workshop ne empower teachers on the use of AI in class. So she na tarukan facilitators din nan wani. So sometimes kuma na mutuchochin kuma muna gan kaman ba kudi kuma da ka kawo technology class, the resources are not there. Yeah, it's one of the challenges. Bamu the resources. But as teachers in the classroom too, ni na gan kaman mu ya mu doki the platform, mu seek support. So in ba ka je ka neme ba, gara ka neme ba ka samu ba. Da kana zama ka ce na je ma ba bani. Don din ina gwada bu classroom na, na san kaman oh banda kuma ce ga projector hakan ga about teaching and learning easier for the children. Yeah, but what I'm so about man now soon what they are matter ma but magana too much. Videos that one guy about to send come akani. So share the man that school sumudrewa bamudeshi. It's a yaka machi mu seek support from Erin Wadanga NGOs the Masukudin Dechi Zongwanemu Sutanyemu. Ama yara mukuma almost 75% soon I use mobile phones. Ya kamaci mu jawo su mu kawo kusa da mu mu bari su use wannan mobile phone mu goda musu yanda ake use mobile phone nan positively instead of just shani aje yake ce ma TikTok ana wani rawa da wanga sai ya tadoki wannan technology ta koyi abu kan internet sai ya ta samu kudi ta empower kanta isa wannan
ana muka kawo karshen tattaunawar mu.
Ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.